إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وديا تتبت الله سبحانه وتعالى وندي بام دامي تاروا wannan masallaci dan ci gaba da karatu na sira siran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda karanta ta zai ba mu darussa a rayuwa ta yau da kullum wanda zan mu dauki darussa wanda su gyara mu su kara mu imani muna fatan Allah sa mu dace a ci satin da ya gabata mai littafi ya dauko bayani akan wanda suka fara karɓar addini wanda suka fara musulunta sai fara da Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anhu to mun dauko bayanin shi wanda malamai sun ittifaki ga baki daya cewa wanda ya fara musulunta a cikin wannan al'umma cikin maza shine Abu Bakar ko mun karanci fadalar Abu Bakar wanda daga manzan Allah a cikin wannan al'umma wanda ya zaman towa mafi alheri shine Abu Bakar radiyallahu anhu to Abu Bakar ya zama kamar yadda muka gani ya zama khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kiran shi da khalifatu rasulullah wanda ya mamaye bayan manzon Allah khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mun gani ayyukan da ya doko a cikin khilafancin shi wanda ya yi shekara biyu da wani abu ko kusan uku na harko aikan da ya yi shi ne aika jeshi na Usama bin Zaid manzo Allah ya sanya shi shi ne komandan yaƙi wanda mayakan ba su ta ba har Allah ma manzo Allah rasuwa sallallahu alaihi wasallam to anan bayan rasuwa manzo Allah an samu kabiloli na Larabawa wanda suka yi ridda suka bar addinin musulunci biyawa wanda suka zamana a cikin addinin gariruwan kadan ne kuma wannan matsala ne ga rayuwa ta daula ta musulunci a garin Madina to nan daga cikin sahabbai sun ba Abu Bakar shawara wayannan mayakan kai tura su tafi su tsaya don su kare Madina amma Abu Bakar ke cewa ba zan yi ba abinda manzon Allah ya ce ayi kuma ni in dawo in warware shi yace har in ni zai samu Madina wallahi sai sun tafi kuma haka suka kama hanya suka tafi sai da tahiyya su suka gano hikimar tura su ya zamanto kare frontier na musulunci ne suka huta mutuwar manzon Allah tana yiwuwa wani yayi tunanin ya kawo ma Madina hari ta wannan bangaren Sham amma da suka huta suka zamanto abun mamaki yaya shugaban su ya rasu kuma ba shugaba ba annabin su ya rasu kuma gashi sun huto yaki kenan duk wanda yake tunanin ma ya kawo ma Madina hari yanzu sai sabi kenan sun tsare wannan bangaren kuma wannan mayakan da suka dawo da su aka yaki wanda suka yi ridda daga cikin ayyukan da Abu Bakar ya yi a lokacin shi wanda an samu Musailamah al-Kazzab wanda ya yi iddia'in shi ma annabi ne kuma ya tara mayaka masu yawa wajen ya kai shi an kashe maharratan Qur'ani da yawa an kare yaki ana lissaha wannan ya harrace sai Umar yake ce ma Abu Bakar ina ganin maslaha a gama Qur'ani tunda mun sani manzo Allah a rayuwar shi ya hana a rubuta hadisin da yake hobi saboda kai ya gamu da Qur'ani kuma ba gama Qur'anin ba wannan yana da surori kaza a wajen shi, ya rubuta su, wannan ya hardace shi tun daga farko har ƙarshe ya karanta a bakin manzon Allah. To yanzu wannan da ya ba shi shawara, sai Abubakar yake cewa ba zan yi ba abinda manzon Allah bai yi ba. Ya ce Umar yana ci yake mimita ma Abubakar, yake mimita ma Abubakar, ya ce har sai da Allah ya sanya a girjin shi ya yarda. Eh, haka ne, wannan shi ne maslaha ta al'umma. Haka tare a gama Qur'ani, ana karantarwa ana rubutawa har aka zo ayar da take cikin suratul ahzab, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Yanzu ake neman wa rubuta wannan aya, amma gashi na ahadar ce ta wa rubuta. Ana yawo garin Madina, aka samu wanda ya rubuta ta. Yanzu ana da kofi guda na Qur'ani, nusa guda ta Qur'ani dai lak kenan, aka aje ta a garin Madina. Cikin ayyukan da Abubakar ya yi shi ne fara buɗe Iraq, kuma da fara buɗe gariruwa na Sham, wanda suna ba da labarin yana Khalid ibn Walid iya yankin Iraq, ko Abubakar ya ce mishi ya tahiya kama ma 'yan Sham ɗauki. Suka ce wata tahiya ce ya keta daga Iraq ya shiga yankin Sham, wanda har mayaƙan Heda kishirwa ta kusa kashe su. Tahiya abin mamaki ne ta, ya ɗora futuhat, ciwon rashin lahiya da ya kama shi kenan, ya kamata a ɗora wani shugaba ko a yi shura a zaɓo shugaba. Na Abubakar ya ce, ina ganin na ɗora muku Umar shi ne shugaba, duk da wasu sahabban sun ce mashi Umar tsanani gare shi, wanda da shaidar manzon Allah. Manzon Allah ke cewa wanda yake kowa tausaya ma al'ummata, wanda yake kowa tausayin al'ummata shine Abubakar, wanda yake kowa tsanani akan addinin Allah shine Umar. Ya zaka dora ma al'umma Abubakar? Umar yake cewa wallahi wannan shine zatuna, ina mai zatan alheri, kuma bana tunanin zai sauya, in ya sauya kanshi ya sauya ma. Kenan nan da yi wasiyyan nan aka dora Umar, aka mishi baya a kainin shugaba. Kenan tsarin dora shugabanci a musulunci, yanzu mun gani kala biyu: na farko yanda aka ma Abubakar, na biyu yanda Abubakar ya ma Umar. Nan kullum manzon Allah ya bar ma sahabbai kamar ƙofa a buɗe, ku yi tunani ku huddo naku. Ai, manzon Allah iya assasa tsarin yanda za a dora shugaba, kuma a kai a kan shi, amma sai bar ma amin sahabbai shura ne, kowa ya bada ra'ayin shi a ɗora shugaba. Don kusan kullum abinda mutane suka yarda da shi, an hicin nasara shi. Ra'ayin mutum ɗaya ko da yana kan gaskiya, ana samun matsala kafin a tabbatar da shi, amma ra'ayin jama'a mafi yawa an hicin nasara da shi. Nan gabaki ɗaya shugaba, manyan sahabban sun ittifaki Abubakar shine shugaba, an ci nasara ko ba a ci ba, an ci nasara. Kenan zaɓe na farko shura aka yi, kowa ba da ra'ayin shi, aka ga babu wanda ya dace ya shugabanci al'ummar musulmi in ba Abubakar ba manzo Allah. Suka ce ya ce yayi jagorancin sallah manzo Allah da bai lahiya, yace to wanda ya yarda da ya jagorance mu wajen addini, kuma zai iya ya jagorance mu a harkar rayuwa? Ce bai yiwa. Sai na biyu shugaba ya ce, na zaɓa muku wani shi ne shugaba bayana, kuma aka mishi mubaya'a ya zamanto shugaba. Sai kala ta uku shi ne yanda Umar ya yi. Umar da rasuwa ta zo mishi, sai zaɓi mutum guda shidda, sai zaɓi Usman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Zubair bin Awwam, Talha da Sa'ad bin Abi Waqas da Abdurrahman bin Auf, su shidda. Sai ta yi, in aka samu rabuwar kai a cikin al'ummar musulmi daga ku ne, kenan shugaba daga ina zai huto daga cikin ku nahin sa dan shi da an mishi iktirahim ya dora dan shi yace bai dora shi ya kawo dalili yace sai dai in za a zabi shugaba ya zo kamar ta'aziyya ce shi ma yana nan a zabi shugaba a gaban shi na aka zo zaben shugaba za a yi Zubairu yace ni na janye takara ta na ba Ali ibn Abi Talib goyen ba shi an hudda shi Talha yace ni na janye takara ta na ba Usman ibn Affan kenan bi sun huta Sa'ad ibn Abi Waqqas yace na janye na ba Abdurrahman ibn Auf sura nawa uku Abdurrahman ibn Auf shi ma yace ni ma wannan lamarin ban na san shi sura nawa biyu sai yace to a cikin ku akwai wanda zai janye kina wanda suke saura Usman ibn Affan da Ali ibn Abi Talib akwai wanda zai janye daga cikin ku yace fa sakata shekhani dukan su gaba kide suka yi shiru nan mas'ala san duniya ne suka yi suna so kowa ya zamanto shugaba yace a wannan zama a ce maka khalifa ta manzan Allah sharafi ne kadai ya ishe ka wanda yazo ya mamayi ya zamanto mamayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai da tsarin Abubakar sai ake mata sai ake mishi khalifatu rasulullah Umar bai hau sai aka kara khalifa biyu khalifatu rasulullah yayi yawa a ce khalifatu rasulullah sai ake ce mishi amirul mu'minin kenan inda aka tayi akan haka ne sai a jera shi ma Usman kin khalifatu rasulullah sai dai aka dauki aka mai da amirul mu'minin yanzu nan dukan su kowa bai yi magana ba sai Umar Abdurrahman ibn Auf yake cewa to ku mai da lamari zuwa gare ni ya tashi yake bi gidajen Madina yana yawo iya tambaya tsakaninka da Allah da Ali ibn Abi Talib da Usman ibn Affan wanne hidacewa ya zamanto shugaba bayan Umar kowa da fadalin shi dan Usman Zunnurain ake ce mishi diyan manzo Allah bi ya arma shi kuma Ali dai ya arma Fatima kowa da fadalin shi kuma shi dan uwa yake ma manzo Allah wa za a zaba kowa yake ba da ra'ayin shi kowa yake ba da wa kowa yake ba da tattara yace mafi yawan waɗanda suka ba da ra'ayin su wajen Usman sun yi yawa sai ga baki dai ya kirawo su yake ce ma Ali ibn Abi Talib kamun alƙawari in aka dora ka shugabanci zaka yi adalci kuma in ba a baka ba zaka ma wanda aka ba da'a yace eh nayi ya kira Usman in na baka shugabanci kai alƙawari zakai adalci kuma kai alƙawari in ban baka ba zaka ma wanda aka ba shi da'a yace eh sai ce ga ra'ayin da ya bayyana Usman shine shugaba kuma gabaki dai babu adawa kowa yazo ya mamu Usman baya zamanto shine shugaba kenan wannan dariƙa ta uku ta hudu ita ce ta yanda aka ma Ali ibn Abi Talib kamar yadda a gaban insha Allah za zo bayanin kan Usman kashe shi aka yana halibanci to kuma wanda suka kashe shi ba mutum ɗaya ba mutum biyu bane ba taron dangi ne aka ma garin Madina an kashe Usman lokacin hajji ne diyawa sun tahi hajji dan daga can suna hanyar dawowa suka ji labarin an kashe Usman to Usman an kashe shi kuma a Madina za a dora shugaba da ce babban birni a Madina aka kashe shi musulmai ne wanda in Allah ya kai mu an zo bayanin za a yi ya su wane ne daga ina suka zo su suka zo suka kashe shi an kashe shi babu shugaba al'ummar musulmi babu shugaba kuma wanda suka kashe shi su ma suna so Ali ibn Abi Talib ya hau ya kiya sahabban suka tarda shi al'umma babu shugaba kai ya kamata ya kiya da kyalhe da suka tilasa suka ce wannan shine maslahata al'umma kawo hawa zaka yi ya zo masallaci dole aka mishi mubaya'a ya karɓi mulki wa'annan duka sune hanyoyin da aka tsora shugabanni a lokacin da manzon Allah yake cewa ku bi sunnata da sunnonin kulafa bayana guda hudu. Ken duk wannan dariƙar yanda aka zaɓi shugaba ya zamanto shugaba ne, ya zamanto wajibi a mashi mubaya'a. Wannan shine tsarin musulunci, ya zamanto in wani iri ne. Manzo Allah ce wa in ta'ammara alaikum abdun habashi, koda ku larabawa ne aka ce baki ne dan habasha aka dora muku shugaba kuma shi da haka. Manzo Allah ya ce saboda ni maslaha yi ma shugaba da'a tahi rishin yi mishi da'a. Kuma haka a musulunci malaman fiqh sun yi ittifaqi cewa duk yanda shugaba ya zo mulki wajibi ne a mashi da'a. Juyin mulki yayi, inda ya hau kujerai to wajibi ne a mashi da'a. Kashe shugaban yayi, inda ya hau wajibi a mashi da'a. Saboda kullum musulunci yana duba maslaha ta al'umma. Yanzu in yana kan shugabanci sojina suna hannun shi, kuka huto koyi bori ni za a muku, za a kashe, tana yiwa a kashe duka wanda suka huto. Kuma tana yiwa kasar ta rabu, al'umma ta rabu. To musulunci ganin wannan sai sanya kawai shugaba in ya hau, matuƙar ya hau an mishi mubaya'a to shugaba ne, ya zamanto wajibi a mishi da'a. Sai babi na gaba zai fara da manaqib Umar wanda suka musulunta. Ya fara da Abubakar, yanzu kuma sai zo wajen Umar. Duk da mun san Umar shekara ta 6 ko ta 7 bayan amma manzo Allah wahayi ya musulunta. Kinan manzo Allah ya yi shekara 7 iyawa azitukan Umar ya musulunta. Kahin shi akwai waɗanda suka musulunta. Akwai Ammar bin Yasir, akwai Usman, akwai duka sun musulunta. Amma bai kawo su ba, sai kawo kamar jerin zamantuwa wanda ya yi a cikin wannan al'ummai. Abubakar saiwa sai Umar. Sai ke cewa bayyana annahu ibn Nufail, kenan Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Izza bin Rabah bin Abdullah bin Qarb bin Raza bin Uday bin Ka'ab bin Lu'ay yajtami ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ka'ab. Kakannin shi suna haduwa da kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen Ka'ab bin Lu'ay. Wa adadu ma bainahuma min al-aba mutafawitun bi wahid, kuma tsankaninsu kakanni tsankaninsu kenan manzo Allah ya huce shi da kaka guda. Bi kilafi Abubakar, sabana Abubakar kamar yanda muka gani Abubakar da shi da manzo Allah adadin duka ɗini 7-7. Wa bainan nabiyyi wa Ka'ab 7 aba, tsankanin manzo Allah da Ka'ab kenan akwai kakanni guda 7. Wa bainan Umar wa Ka'ab 8, tsankanin Umar da Ka'ab akwai guda 8. Wa ummu Umar Hantama binti Hashim bin Mugira, sunan uwar shi Hantama binti Hashim bin Mugira binti ammi Abi Jahl wal Haris ibn Hisham bin Mugira. Kina uwar shi diyai dan uwan baba Abu Jahl ce, kuma da Haris duka diyan Hisham bin Mugira. Sai ke cewa he ba shi kunyar shi Abi Habs Al-Qurashi Al-Adawi. Ibn Ishaq yake cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam kan nahu biha, manzan Allah ne sanya mishi kunya da ni Abu Habs. Suna cewa a yakin Badar manzan Allah bashi wannan sunan kamar saboda gwarzantaka da ya gwada a yakin Badar. Wa kanat Hafsa akbar auladihi, diyan shi babba ita ce Hafsa, kuma da sauran diyan nashi Abdullah bin Umar. Yace wa laqabuhu al-Faruq bi-ittifaq, kuma laqabin da ake mishi ana ce mishi al-Faruq ittifaqi malaman sira, mai rarrabewa tsankanin gaskiya da ƙarya. Faqila awwal man laqabahu nabi sallallahu alaihi wasallam, wanda ya fara sa mishi al-Faruq shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. A wata ruwaya suke cewa a wajen ahli kitabu ma Allah ya ba su labarin shi sunan shi al-Faruq, wanda zan mu gani a can gaba. Sai Abdullahi yake cewa ma zilna a izzatan munzu aslama Umar, ba mu gushe ba muna da ƙarfi a garin Makka tunda Umar ya musulunta. da ma Umar ya musulunta sai aka bude sabon babi na tarihin musulunci a garin Makka. Yanzu rishin tsoro ya fara bayyana a cikin zuciyar musulmai. Sai ke cewa annal murad izazul muslimina bi islami Umar, dokakan musulmi da musulmutar Umar, lima kana fihi min aljaladi wal quwwa fi amrillahi, saboda karhin da Umar yake da wajen addinin Allah. Sifar shi da Zahabi ya kawo a cikin siyar alamin Nubala ya ce, saɓanin Abubakar, Umar mutum ne mai jiki ko bayan jiki tsawo gare shi, don suna cewa in ya hau jaki kahuwan sha suna share ƙasa saboda tsawon shi. Kamar yadda kusan a wancan lokacin mafi yawan mutane zaka ganin su manya ne, masha Allah, kamar Hamza mutum ne shi ma mai jiki, kamar Abu Jahl shi ma mutum ne mai jiki, don lokacin da wannan aka sare shi yana abin gakin mutuwa. Ibn Mas'ud da ke karamin jiki gare shi zawaye ya hau saman Abu Jahl kin. Abu Jahl kin ke ce mishi, ka hau abin da ba a hawa. Kenan mutane ne masu jiki. Sai ke cewa Ibn Mas'ud yake cewa, kana islamu Umar izzan, musulunta Umar dokaka ce ga musulunci, wa hijratuhu nasran, hijrar da yi nasara ce ga musulunci, wa imaratuhu rahma, shugabancin da yi rahama ce ga musulunci. Yace, wallahi mastatana an nusalli hawla albayt zahirin hatta aslama Umar. Yace, wallahi bamu taba ba wuta mu yi sallah a gaban Ka'aba a bayyane kowa na gani sai da Umar ya musulunta. Kin an sauya, Umar ya shigo musulunci, musulunci ya ɗaukaka. Shine ai lokacin da zai huta hijira, manzon Allah boye huta da shi da Abubakar, amma Umar zai huta sai da sanarwa, duk wanda yake so ya rasa ɗan shi ya tura shi ya bi ni zan tafi Madina, duk macen da take so ta rasa mijinta ta tura shi ya bi ni, ta bar shi ya bi ni zan tafi Madina. Sai da yake lashi ya kama hanya ta yi, kuma ba abin da ya same shi. To shine nan ruwaya daga Anas bin Malik yake cewa, e musulunta Umar yace, kharaja mutaqallidan sayf, ya huta da takobin shi, falaqiyahu rajulun min bani Zuhra, sai wani daga cikin bani Zuhra ya gamu da shi. Yake bayanin yanda Umar ya musulunta, yace, dukhul Umar ala ukhtihi wa inkarihi islamiha wa islam zawjiha Sa'id bin Zaid wa qira'atihi suratul Taha wa raghbatihi fi al-islam. Sike bayanin Umar ya shigo ya zo gidan kanwarshi ta musulunta, sun riga shi musulunta da mijinta, duka sun musulunta, suna ya tarro su, an rihe daki, an rihe gida, ana karanta sura Taha. Yaji yanzu da ya shigo, mine ne kuke karanta? Amma ba komai bane ba. Nan dai suka yi ta yi, suke cewa a wata ruwaya hayyabgi kanwata shi, wannan abin ya mishi tasiri ya buge mace saboda wani abu kuma kanwashi. To anan sai fakharaja Habbab, sai sahabin manzo Allah wanda ake cewa Habbab sai huto, sai ce ya mishi, abshir ya Umar, zan baka albashiri, fa inni arju an takuna da'awata rasulullahi laka, yace ina fatan addu'an manzon Allah da ya maka ta hau kanka. Kala sai ce, Allahumma izzal islam bi Umar aw bi Amr bin Hisham, manzon Allah ya daga hannu ya adda, Allah ka daukaka musulunci da Umar ko da Amr bin Hisham, tsankanin su da shi. Wannan Amr bin Hisham shine Abu Jahl, shi kuma Umar. Sai ke cewa, ina kyautata tan addu'ar da manzon Allah ya ta fada kanka. Sai ke cewa Ibn Abbas, kultu ya Rasulullah, Umar yake cewa da ya musulunta. Tunda daga nan suka je wajen manzon Allah, ya zo aka gwada mishi inda manzon Allah ya bubbuga, shi kuma Hamza ya musulunta. Aka ce, ga Umar na koho, kowa na tsoro. Sai Hamza ya tashi ya ce, ku bar shi, in shari ya kawo shi, in wa mana da ƙarfi zan yi abin gakin shi. shi kuma musulunci ya kawo shi ya musulunta. Da ya musulunta sai ce ya rasulullah fa bimal ikhtifa, manzo Allah to dan me yasa zan mu dinga koyewa nan? An zo daurin mi turkin mai karfi shi ne ce musulunci kowa iya da gudun wanda zai kawo ma musulunci shi da karfin shi kuma ya sauya safa ta tarihin musulunci. Wanda duke shi wani kuma da tunanin shi wanda kahin hankalin shi, ku duba Salman al-Farisi yakin Ahzab an yi mayaka an yi haɗin gwiwa gungun kahurai sun zo kusan mutum 10,000 za su kawo ma Madina hari. To manzo Allah tabbas in sun zo suna iya huciya da Madina, ya za a yi ya za a yi? Salman al-Farisi ya bada ya ce a yi rami a hana su shigowa, kuma aka yi. Ya ce kowa ke jin daɗin wannan tunanin da Salman ya bada, kowa ke cewa Salman mun mira shi ɗan gidanmu, Salman mun mira shi ɗan gidanmu. Shigo mutumin Farisa ne wajen Iran ba balarabe bane ba, sai manzon Allah ya ce Salman minna ahal bait, ya ce Salman ni na mira shi iya cikin ɗan gidana saboda abin da yi. Kenan gudunmuwa ta musulunci kowa ko da mutum bai yarda komi yana iya kawowa. Tunanin da zai bada, shawarar da zai bada, ya ce ko da wani abin da zai cutar da mutane a hanya zai ɗauki ya kawo ma musulunci gudunmuwa. Kenan wannan shi ne abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantarwa. Mutum ne musulmi ya zamanto mai amfana ɗan uwanshi musulmi ne, har manzon Allah yake cewa wai ko busa za a yi ta tashin kiyama a hannunka akwai da shi, ya ce ka dasa shi kakka bari don cewa kana ganin ko duniya ta kare. Kenan duk mutum aiki alherin da zai yi kenan zai yi shi. Sai yake cewa fa kharajna safain, Umar yake cewa sai muka huta sahu biyu. To na cewa manzo Allah dan me samu koye sai aka shirya aka huta. Ana fi ahadihima, ni ina sahun na harko, wa hamza fil akhar, hamza iya sahun na biyu. Kenan akwai masu karhi guda biyu a kowane sahu. Yace fa nazarat quraishun ilaina, sai quraishawa suka duka kallon garin Makka ya dawo kanmu. Yau ga musulmai sun huto, ga manzon Allah ya huto, ga Umar yana tare da su, ga Hamza yana tare da su, ga sauran sahabban. Yace fa nazarat ilaina quraishun fa asabatuhum ka'aba lam yusibuhum misla, yace bakin ciki ya kama su, ba su taba jin ba irin wannan bakin cikin. Da sai ga Umar ya sauya waje ya koma wajen musulmai. Sai Umar yake cewa ruwa daga Abi Khaisama daga hadisin Umar, kala ra'aytuni wa ma aslama ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yace naga kaina kuma babu wanda ya musulunta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa 39 rajulan, sai mutum 39. Ku duba tun harkon da awa shekara 1 2 3 4 5 6 har zuwa ta 7 manzo Allah bai samu ba mutane sai mutum 39, amma yayi hakuri akan wannan akan da'awai. Wani zai ce wannan abun inda alheri ne a shekara 6 ai da an samu mutum sama da 100 ruwa ko, amma manzo Allah haka akai hakuri. Umar yake cewa fa kammaltuhum 40, he na zamanto ni ne na 40 wanda ya musulunta. Yace fa azhara Allahu dinahu, sai Allah bayyana da addinin shi da shigowa ta, wa azzal islam, kuma Allah dukaka musulunci. A riwaya Ibn Abbas yake cewa wa fi fa nazala jibril, da Umar ya musulunta sai Allah ya turo malaika Jibril da wahayi, sai Allah ya saukar mishi ya ayyuhan nabiy hasbuka Allahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Allah yake cewa ya kai annabi, Allah ya isan maka kuma da waɗanda suka bi ka daga cikin masu imani. Yace salilin sabkar da wannan aya musulunta Umar, kenan yanzu gashi an samu ƙarfi. Ibn Hajar da ya kawo a cikin fada'il na sahaba yace ruwaya daga Ibn Mas'ud, kala Allahumma ayyid al-islam bi Umar, manzo Allah ya adda Allah ka dukaka musulunci da Umar. A wani lafazi yace Allahumma izzal islam bi ahabbu rajulaini ilayka, Allah ka dauka musulunci da ɗaya daga cikin mazajen wanda ka yi so a cikin su, bi Abi Jahl da Abu Jahl, au bi Umar ko da Umar. qala sai ce fa kana ahabbuhuma ilayhi umar Allah ya san umar sai umar Allah ya gatar da shi da shiriya sai shiriya arwaya daga suhayb yake cewa lamma aslama umar da umar ya musulunta qala al mushrikun sai mushrikai suke cewa intasafa al qawm minna daga yau musulmai sun fara rama zaluncin da muke suka musu intasafa kaum mutum ya maido haƙƙin shi da ka doke mushi daga yau sun fara maido haƙƙin su dalilin musulunta umar to ya akai umar ya musulunta ruwar ibn umar yake cewa lamma aslama umar ijtama'a an-nas inda darihi da ya musulunta labari ya shiga garin makka kawai aka cincirin du yan garin makka suka zo kowa gidan shi an zo kowa gidan shi ibn umar yake cewa ina kan soran gidan mu shi yaro ne kusan shekara 5 kina ya ga abin da aka yi yana saman soro kowa mutane sun taru nan makwabcin shi ana ce mishi asbin wa'i da ya gani yace mi akai haka sai ce ana jarun lahu ni zan kare shi na ba shi kariya ta wanda a wancan lokacin ma tsankaninsu ne in wani yace na kare wani babu wanda zai taba shi kuma wannan abin sai ta yi har musulunci wanda ba kowa ba na ƙasa manzo Allah ya ce wayas abijin matihim adnahu in na dauko wani nace iya cikin kariya ta babu wanda zai taba shi ko da ba musulmi bane ba iya cikin kariya ta babu wanda zai taba shi haƙƙin musulmi ne akan musulmi sai wannan As bin Wa'il yake cewa na ba Umar kariya ta wannan kariyar da ya bashi kenan abin da ya kawo su sun nihi shi da wani sharri sai an ce sai sarkin yawa yayi sarkin ƙarhi da ya bashi kariyar nan yace fa tasaddu gabaki ɗaya mutane kowa kama hanya ya tafi shi to anan daga cikin abubuwan da suka kawo suka ƙara tabbatar ma da mutanen Makka da sauran larabawa annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Isa tawali wanda ya kasance a jahiliya boka ne ana ce mishi Sawad bin Qarib hadisi an kawo shi Bukhari ya kawo Tabarani ya kawo da sauransu wanda yake cewa bainama Umar qa'idun fil masjid Umar yana zaune a masallaci izmarra rajulun fi mu'akhkhar al-masjid sai wani ya huce a ƙarshen masallaci fa qala rajulun ya amir al-mu'minin ata'rifu hadha al-mar sai wani ya ce ma Umar ya amir al-mu'minin ka san wannan wanda zai huce qala sai yake ce la ban sani ba man huwa wani ne sai yace Sawad bin Qarib wannan shine fa wanda ya shahara ana ce mai Sawad bin Qarib yace huwa rajulun min ahli yaman shi dan yaman ne lahu fihim sharafun wa maudi iya da matsayi a cikin mutanen Yaman wa huwa allazi atahu ra'iyuhu shine wanda in aka ce wa na boka ne kinana mu'amala da mu ta aljanne yace shine aljanin shi wanda yazo mishi yace mishi ya bashi labarin bi zuhurin nabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi akwai annabi ya bayyana sai Umar yake cewa alayya bihi kirawo mun shi yazo da yazo sai Umar yake cewa anta Sawad bin Qarib qala na'am yace eh ni ne qala anta azala Allahu raiba kai ne Allah doke shakkaka akan annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala na'am yace eh ni ne atani ra'iyun bi zuhurin nabi sallallahu alaihi wasallam yace wani wanda nake aiki da shi cikin aljanna shi yazo mun kuma ya bani labarin cewa ga annabi yana zauwa annabi ya bayyana kala sai Umar yake cewa fa anta alama kunta min kahanatika yace kana lokacin kana cikin aikin bokancinka yace fa gadi ba gadaban shadidan sai ya hushi shi sawatiki kala ya amiral mu'minin yace ya amiral mu'minin mastaqbalani bi hadha ahadun munzu aslam yace wallahi babu wanda ya taba tado mun aikin da nayi a jahiliya tunda na musulunta in ba kai ba qala umar ya subhanallah yace umar yace subhanallah wallahi ma kunna alaihi min ash-shirk a'azama mimma kunta min kahanatika yace ai mu shirkar da muke ta yi girma akan bokancin da kake yi. Sai yake cewa akhbirni bi itiyani ra'iyyika bi zuhurin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yace to ba ni labarin ya akai ta yaya ka gani, ba ni labarin wanda ya zo maka yi maka bayanin manzon Allah zai zo. Kala sai yake cewa bayna ana zata lailatin bayna na'imu wa yaqzan. Yace wata rana da dare ina tsankanin mai barci da wanda yake a walke, kenan barci bai doke ni ba, ina tsankanin nan da yace iz atani ra'iyun fadarabani, sai ga wani yazo ya buge ni da kawashi. Sai yace mishi kum ya sawata. Yace tashi ya sawata, fafaham ka gane abin da zan haƙi ma, wa ke ka hankalci abin da zan haƙi ma in kunta taqi, in dai kana da hankali. Yace innahu qad bu'isa rasulun min bani lu'ay bin galib, an aiko wani annabi, annabin yana daga cikin iyal lu'ay bin galib. Shi kuma wannan lu'ay bin galib kamar yadda muka karanta iyar cikin kakannin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ta mishi yad'u ila Allah, iya kira zuwa ga Allah, wa ila ibadatihi, kuma iya kira zuwa ga bautar Allah. Summa an sha ya qul, sai yake ce mishi ajabtu lil jinni wa ikhbaruha wa shaddaha al-is bi akwariha, yace ina mamakin aljannai kuma da labarin da suke badawa, inna suke samu labarin daga sama suke samowa. Yace kuma yanda suke aikin da aljannai suke girman garke na raƙumi, yanda suke kora shi su kai shi inda suka ga dama. Nan da yake mishi bayani ya zo maka, yazo zai tarro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musulunta. Kana sai sawada yake cewa fa waqa fi nafsi hubbal islam, hubbal islam sai san musulunci, fa waqa fi nafsi hubbal islam sai san musulunci ya shiga cikin raina da ma hudi ma haka. Wa raghibtu fihi, nake kwadan in musulunta. Falamma asbata, da nawayi gari ma, shaddadtu ala rahilati, na dar mai sirdin taguwata. Fantalaktu mutawajjihan ila makka, sai na kama hanyar makka. Falamma kuntu ba'da tariq, ina tsakiya hanya, ukhbirtu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad hajar ila al-madina, yace sai aka bani labarin ai manzo Allah hayya hijira yake madina. Fantahaitu fa ataitu, ina cigaba hay da nazo madina, da nazo fa sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, da ma na shigo garin madina ya tambaya ina manzo Allah yake. Faqila li fil masjid, akati iya cikin masallaci. Fantahaitu ila al masjid, nazo masallacin. Faqiltu naqati wa dakhaltuhu, na darme taguwa ta na shigo masallaci. Wa iza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wan nas hawlahu, yace sai ga manzon Allah ko mutane sun kewaye shi. Faqultu maqalati ya rasulullah, faqala Abu Bakar, yace sai Abu Bakar yake ce min udumu, kaman matso, iya ce min matso matso matso, hatta da nautu, har sai da na matso kusa da manzon Allah. Yace hatta sirtu baina dai, har sai da nazo ga ni ga manzon Allah. Qala hat, sai manzon Allah ke cewa to ba dole labarin bai kawo ka. Qala wa akhbirni bi itiyani ra'iyyik fa quntu, yace kuma ka bani labarin wanda ya zo maka. Yace sai ya fara inshadin baiti kamar yadda al'adar Laraba yake, atani najiyun baina hada'atin wa raqa, baina hada'in wa raqadatin, wa lam yakun fi ma qad balawtu bi kajibin, salas layalin qawluhu kullu laylatin ataka rasulun min lu'ay bin galibi. Nan ke harawa ke cewa wanda ya zo mun, ina tsankanin walkawa da barci, ya zo mun kuma ban jarrabe shi ba cikin waɗanda suke yin ƙarya. Ya zo mun kwana uku yana ce mun annabi daga ɗiyan Lu'ay bin Galib ya bayyana, ka je ka tarra shi. An da yake zarawa har ƙarshe ke cewa wa kulli shafi'an, cikin dai abinda yake bayani yake cewa innaka adnal mursalina wasilatan ila Allah ibn al-akramin al-atayib, da ƙarshe ce wa kulli shafi'an yawma la zu shafa'atin siwaka mimugunin an siwa ibn karib, da ƙarshe da yake cewa manzo Allah kasance mun mai ceto ranar da babu wanda zai cinci sawa da bin karib qala hiji fa fariha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu farhan shadidan bi islami yace sai sahabban manzan Allah da manzan Allah gabaki ɗaya suka yi horin cikin musulunta ta horin ciki wanda ba a siffantawa yace har na gani a fuskar su kowa iya horin ciki da ni dai ida hadi yace fa wasaba umar faltazamahu umar ma sai tashi ya kama shi ya rungume shi wa qala kad kuntu uhibbu an asma haza minka yace ina so daman nima in ji wannan daga wajenka kina wannan yayi tasiri wajen musulmitan mutane shi daman ga aikin shi buka ne kuma yanzu gashi wa'inda yake aikin da su sun bashi cewa wannan annabi ne daga cikin lu'ayi bin zalim sai Ibn Hajar ya ci gaba da bayani yanda Umar ya musulmuta sai yake cewa daga ruwa Ibn Abbas yake cewa annan nabi lamma bu isa muni aljinni min istiraqis sam lokacin da aka aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aljanna an hana su zuwa su sato ji su sato magana daga sama fadarabu masharikal ardi wa magharibi yabhasuna an sabu zalim sai suka shiga mahudar rana da mahadatta gabas da yamma gusum da arewa suna neman sababin haka hatta ra'awun nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi salatul hatta ra'awun nabi yusalli bi ashabihi salatul fajr har sai da suka zo suka tarro manzon Allah na sallar asuba da sahabban shi da suka je na karanta Qur'ani sai suka ce wannan shine abin da ya sanya Allah hana mu zuwa sama a ruwaya daga Abu Nu'aym ya kawo adala'il yake cewa anna aba jahal ja'ala liman yaqtul muhammadan 100 naqa Abu Jahal ya sa raqumi 100 duk wanda zai kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala Umar sai Umar yake cewa fa qultu lahu sai nace mishi na jaddada ma Abu Jahal ya abal hakam a da an sahih wannan raquman da kasa da gaske ne qala na'am yace da gaske ne duk wanda ya kashe zan bashi raqumi 100 qala Umar sai Umar yake cewa fa taqallatu sayfi na doki takobi na uriduhu ina neman manzon Allah an samu raqumin 100 fa marartu ala ijlin sai na huce akan wani sa wa hum yuriduna an yazbahu suna so su yanka sakin nan fa kumtu anzuru ilayhi hina tsaya ina kallon ikon Allah za a yanka sa yace fa iza sa'ihun yasihu min jawfil ijli ko hina ji daga cikin dan maraƙin ana mun magana ana ce ya ali zurai amrun najihun rajulun yasihun bilisanin fasih sai yace ne hina ji kamar da ni ake kamar ana tallan manzon Allah ne ga mutumin da ya zo da lisani fasihi mutum yana kira zuwa ga Allah yace he naji kamar da ni ake yannan magana yace he ta dabarta mun tunanin inje in kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan yana daga cikin abubuwan da suka sanya Umar ya karba addini kuma he zaman to jigo na addini an yi hijira da shi wanda an san fadalar shi yake cewa kullun ina munafasa ina kwankiransu da Abubakar in Abubakar yayi alheri ni ma in yace sai da aka zo yakin Tabuka manzon Allah ya sanarwa kowa ya taimaka yace Umar he na kawo rabin dukiyata manzon Allah ya ce min ni kawar ma yallanka yace na bar musu irin wannan yace da Abubakar ya zo sai ka duke shi gaba ki daya manzon Allah ya tambaye shi ni kawar ma yallanka yace na bar musu Allah da manzon Allah yace daga nan ban ƙara bar gairi da Abubakar na san ya huce ni wannan ittifaki ne kenan daga annabi sai Abubakar sai Umar to Umar iya daga cikin mutanen da manzon Allah yake cewa kai in ka kama hanya shaytani ma bai kama hanya in shaytani kuka hanya ɗaya da shi wallahi sai ya sauya hanya manzon Allah yake ce ma Umar saboda tsananin shi kiran shaytan ne ma tsoron shi suke haka manzo Allah zai zo wuri ya zo wajen mata ne ana ta hira ana daga murya yace da Umar ma ya zo he wurin yayin shiru kuma manzo Allah ya dariya kenan ga wanda ake tsoro ya zo Umar ne zai faɗa abu ya ce ma manzan Allah dama ayi kaza kuma Allah saukar da wahayi akan ayi wannan abu kamar yadda muka gani na watakhuzu min maqami ibrahima musalla da aya ta hijabi shi ma ya ce ma manzan Allah kowa iya shigowa gidanka mutanen kirki suna shigowa wanda ma ba haka ba suna shigowa ai da an sa hijabi kuma Allah ya umarni a sa hijabi wata rana iya kalifanci ya tura wata sariya shugaban sariya ana ce mishi sariya gashi kamar ana ma Umar ilhama iya kan munbari iya hudu ba kawai da suka ji ya ce ya sariya jabal ya kai sariya koye bayan dutse shi ma sariya yake cewa kamar daga Madina an kiraye mu an ce mu yi kaza yace ko muka koye bayan dutse suna wurin abokan gaba gaba kide sun haro su zasu kewaye su suka ce ba a san ba yaya Allah ya sanya ma Umar wannan ilhama kawai iyakan munbari shi kuma iya Madina su kuma suna can garin kawai suka ji ya ce ya sari ya jabal kine har manzo Allah ke cewa inda zai wani annabi zai kasance bayana Umar da ka zamanto ruba yanda Allah mishi ilhami cai ya sari ya jabal kuma magana ta isan musu kuma suka boye saman dutsen Allah ya kare su kamar yadda muka gani Umar Abubakar ya mishi ahadi yace ya zamanto kai ne shugaba bayana kuma aka tabbatar da shi Umar shine shugaba to ayyukan da Umar yayi ba a siffanta su dan lokacin shi babu tsayawa ko bude gari ruwa ake in an tafi ma ba a dawowa zai rubuta wasu ku je ku kai ramfor haka ake a lokacin shi aka bude aka karye babbar daula ta duniya Farisa aikin Kadisiya aka karye daulai aka shiga babban birnin nasu Madain duk a lokacin shi aka kwaso gani mai aka kawo Madina masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kawo iya mamakin wadu wannan arzikin tun daga Madain wajen Iran har aka kawo shi Madina babu wanda ya taba sai Ali ibn Abi Talib yake ce mishi dan kai ma ka kame hannunka baka taba dukiyar musulmi shi yasa babu wanda ya taba haka wannan dukiyar tana nan Abdurrahman ibn Auf yake cewa wannan ai lokacin ai horin ciki ne yace wallahi wannan ba lokacin horin ciki bane ba duk wanda Allah ba su irin wannan duke sai adawa ta shekan kanunsu yace wannan fitina ce haka a lokacin shi aka bude masallacin Qudus a lokacin shi aka yi yakin Yarmouk dan masallacin Qudus kewaye su aka yi suka ce sun san wanda alitayinsu sun san wanda zai zo ya amshi wannan garin da ma Umar suka ce he ya zo shugaban he ya zo a yi sulhu tun daga Madina ta so zo masallacin Qudus baitul maqdis da ya zo ba za ka ce wannan shi ne shugaba khalifa wanda yake tsoratar da manyan dauloli da ya zo zai bi wurin tabo haka ya huce wurin su da suka gan shi ma suka ce wannan shi ne da tahammu sun gwada wannan shi ne zai zo ya amshi wannan garin ya zo ya amsa aka yi sulhu ya amshi kilan garin wanda har ya zo tardo sauran sahabban sun sa kaya masu kyau yake musu yake taubihinsu akan wannan abin da suka yi to haka ƙarshen rayuwar shi ya tambaya waye ya ji hadisi daga manzon Allah akan fitina sai ku zai baki tsani na ji sai ke faɗi cewa ƙaure ne yace ƙauren ya za a yi yace kariya shi za a yi yace Umar ya dora hannun shi kina ya san musiba ta zo yace kai ne kashewarka in an kashe ka fitina ta shigo ma musulunci to kashe shi Mughira bin Shu'ba ya turo wani cikin mutanen da aka ci daular su ana ce mishi Abu Lu'latul Majusi shi ya zo Madina ya iya aikin hannu to shi ne ya samu dama ya soke Umar yana sallar asuba to kuma an soke shi dai bai idar rasuwa bai wannan wasiyar ta mutun shidda suka zamanto su ne a cikin su za a zaɓi shugaba har aka zaɓi Usman. Ganin lokaci ya yi sai matsaya a nan abinda muka haɗi na daidai Allah wa mulada a kan shi na kuskure kuma Allah gafarta mu Allah sa mu ya ba mu ikon aiki da abinda makaranta. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.